This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, kamar yadda muka saba, Ibrahim Alfahmi zai shigo da maimaicin ciki da gaskiya. Kana kuma za mu je jihar Adamawa inda ake ci gaba da dambarwar siyasa kamar kullum. Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai tayar da hankali. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ba da rahotanni masu nuna cewa ɗaruruwan farar hula sun halaka sanadiyar hare-haren da Rasha ke kaiwa da makamai masu linzami kan masu kai ɗaukin gaggawa da asibitoci da makarantu da kuma kasuwanni. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tona ya faɗi jiya Talata cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo wannan batun a tattaunawarsa ta waya da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov. Rasha dai ta ƙaryata wannan zargin, ta ce ita hare-hare take kaiwa kan waɗanda ta kira 'yan ta'adda kuma da haɗin gwiwar sojojin Siriya tare da kulawa don kar a auna farar hula. Rasha ta ce tana yaƙi da ƙungiyar ISIS ne a Siriya. To amma Amurka ta ce Rashar ta auna ƙungiyoyin 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi ne da zummar ƙarfafa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai tangal-tangal.
Prime Minister Iraki Haidar al-Abdi ya ziyarci Ramadi jiya Talata bayan da sojojin gwamnati suka sake kwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin ƙasar. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iraki ya ce Abdi ya je Ramadi amma ba tare da wani cikakken bayani ba. To amma wani babban jami'in soja ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta Associated Press cewa Prime Minister ya gana da jami'an tsaro da jami'an hukumar lardin. Faɗawa hannun ISIS da birnin na Ramadi ya yi a watan Mayu ya kasance wani babban cikas ga gwamnatin Prime Minister Abadi da kuma sojojin ƙasa ƙoƙarinsu na kau da mayakan. To amma bayan nasarar ta ranar Litinin wadda ta samu a yunƙurin baya-bayan nan na sake ƙwato Ramadi, Abadi ya je gidan talabijin inda ya shelar cewa shekara ta 2016 za ta zama shekarar korar ISIS daga Iraki.
Ƙasar Burkina Faso ta sami sabon shugaban ƙasa a karo na farko cikin shekaru kusan 30 bayan da sabon shugaban ƙasar Roch Marc Kabore ya yi rantsuwar kama aiki jiya Talata. Kabore ya yi alkawarin abin da ya kira karewa da mutuntawa da kuma jaddada aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa a wani bikin da aka yada kai tsaye daga birnin Wagadugu a gidajen rediyo da talabijin ɗin Burkina bi. Rahotanni koko a rantsuwar ta Kubari ta faru ne bayan watanni 14 da hamɓare tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré a wani babban bore wanda ya biyo bayan yunƙurinsa na tsawaita mulkinsa da ya shafi shekaru 27 yana yi. Wata gwamnatin wucin gadi ce ta shirya zaɓen na shugaban ƙasa wanda Kabore ya ci a watan jiya da kashi 53 cikin 100. Da farko an tsaida watan Oktoba ne don gudanar da zaben. To amma sai aka jinkirta saboda wani yunkurin juyin mulkin da wani rukunin sojojin da ke kare fadar shugaban ƙasa ya yi wanda bai yi nasara ba. Kabore ɗan shekaru 58 da haihuwa ya kasance na hannun daman Kompaoré a baya kafin suka raba gari a 'yan watanni kafin a hamɓarar da shi.
To kuna cin labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kuna bakin wake da aka kai madin kasar Pakistan ya halaka mutane akalla 26 tare da raunata wasu kimanin 20. Fashewar bom din wadda ta auku a birnin da ke arewa maso gabashin Islamabad ta faru ne a mashigar wani ginin gwamnati wanda ake kira hukumar tattara bayanan jama'a da rajista NARDA a takaice, wanda ke ba da katin shaidar zama ɗan ƙasa. Mataimakin sifeto janar na 'yan sandan Mardan Said Wazir ya gaya ma 'yan jaridar ƙasar cewa maharin na bisa babur ne, kuma ya tayar da babban jikinsa ne bayan da ya ki kofar shiga wato ginin. Ƙungiyar Jama'atul Ahrar wadda ke cikin gamayyar yaƙi da gwamnati mai suna Tariq El Taliban Pakistan wato TTP ta ɗau alhakin kai wannan hari.
Hukumomin lafiya na duniya sun ayyana ƙasar Gine a matsayin wacce ta barata ga cutar Ebola bayan mutuwar mutane sama da 2,500 sanadiyar cutar a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Da wannan, a yanzu ƙasar Labiya ce kaɗai take jiran a tabbatar da baratar ta daga cutar a hukumance. Babban shugaban bankin duniya Jim Yong Kim ya fitar da wata takardar taya gwamnati da kuma mutanen Gini murnar cima wannan yanayin. To amma ya yi kiran da a ci gaba da kula.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila yana zargin waɗansu manyan siyasar jihar da neman kashe muraba da kuɗaɗen jihar, tare da bayyana dalilansa na watsa da tsohon gwamnan jihar Murtalan Yako da komawa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton.
Gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya yi waɗannan kalamai ne yayin da yake tarbar wata tawagar shugabannin al'umman Jimeta da suka kai masa cefa, inda gwamna Bindo ya ma bayyana dalilan alaƙarsa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar. Gwamnan, wanda ya musanta zargin cewa yana da ubangida a yanzu, ya ko fasa goye ne game da dambawar siyasar jihar, inda ya ce yanzu haka akwai wasu manyan siyasan jihar Adamawa da suka tare a Abuja, amma kullum suna zala gwamnatinsa domin ya ki biya musu bukatunsu.
Kamar yadda shi ciwo kamar fada, duk mutumin da kaje yana zagin mu laifi na guda biyu ne, laifi abubuwa kuma guda uku, laifi ɗaya an ci kuma muke yaki, na biyu awa ba da kuɗi shi ne laifi biyu, laifi na uku sun ce gwamna yana tare da turaki, to gwamna ba zan zama turaki ba, shi ne tabbake mu.
Kalaman gwamnan na ma zuwa ne yayin da wasu ƙungiyoyi da kuma al'umma ke mai da martani game da kalaman da sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindiri ya yi na cewa Fulani Yola su ne ma matsalar siyasar jihar Adamawa. Shi dai sakataren gwamnatin jihar a wajen wani taro ya zargin cewa Fulani Yola suke jawo matsalar rashin ci gaba a jihar, ga ma dai kaɗan daga kalaman sakataren gwamnatin jihar.
Because we look down upon everybody and we are constantly under the but we are sitting in the state capital, you are the ones who send people to rule in most of these areas, so you are constantly causing problems.
Abinda nake faɗa shi ne babban matsalar mu ita ce Fulani, musamman Fulani mu ne Yola, don ba sa son kowa, shi yasa ba ma ci gaba duk da cewa muke zaune a fada jiha. Da wani gurguce mai yi Dr. Bindir ta yi gaskiya, ya ce mai kuka sun dalilan haka ya fara cin shi a ya ce ya Fulani Yola har yanzu sun kasa fahimta zama da kabilu, wanda shi ya sa haka ya abu wakin ciki ne cewa kuke mulki. Ina gani ya kamata a shirya wani taro na musamman inda za a kaɗe gaskiyar batun ya dai ba na shi hanyar faɗa kowa gaskiya, a cewar sakataren gwamnatin jihar Adamawa. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu kalaman sakataren gwamnatin jihar Adamawa bai yi wa wasu daɗi ba.
Sunana Abdulaziz, sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Mani abin da nake magana a nan shi ne ina kira Bindo ɗan uwana ne, kuma Allah ya masa albarka abubuwan da ya a cikin watanni 6 na fiye da abin waɗansu suka yi a shekara 5 da suka shige. Ina kira ga wanda suke tare da gwamna su yi wa Allah da Annabi su dana kahusuma a jihar nan. Ba abin da ya fi zaman lafiya. Wani a madadinsa na mutumin da yake da ilimi da basira da komai bai kamata irin wannan kalamai ba ya fita a bakinsa ba. Wannan kalamai ne yake sa ake kahusuma a jihar nan kullum.
Malam Muhammad Osa kenan wani ɗan fafutuka a Yola, kuma yanzu an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda kai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mire no saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce
haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 2:10 na safe yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya
Assalamu alaikum. A yayin da muka doshi fita daga wannan shekara ta 2015, muna son mu yi wayewaye mu duba muhimman abubuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya takala. Abubuwan da muka bi sawunsu cikin wannan shekarar sun hada har da salwancewar ɗaruruwan miliyoyi na maniyyata Hajji a jihar Neja da siddabarin da aka shirya wa mutanen wani ƙauye da ke kusa da Bauchi kan filayensu wanda aka karbe aka yi makarantar hukumar SSS da batun albashin ƴan majalisar dokokin tarayya a Najeriya da yadda tsohon shugaban Karota a Kano ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatansa duka. Babban nasarar da muka samu a wannan fili cikin wannan shekarar shine tsohon gwamnan jihar Kaduna Ramalan Yero ya sa baki da kansa aka zara kuɗi aka biya marayun da kuɗaɗensu na gado har kusan miliyan 22 ya salwance a asusun kotun shari'a musulunci ta jihar Kaduna. Idan ba a manta ba, ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsayin daka domin ƙwato ma waɗannan marayun haƙƙinsu shine Alhaji Sani PZ, ɗaya daga cikin aminan marigayi Alhaji Yahaya Round.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sunana Alhaji Sani Ibrahim wanda aka fi sani da Alhaji Sani dan Marke wanda nake zaune a PZ number 5 Wafa Road PZ area. To alhamdulillah kamar yadda kowa sani a can baya nayi magana cewa muna ta iya tunanin mu muna ganin dai wannan haƙƙi na marayun nan da ikon Allah yana nan a hannunsu kuma za su bada. To kuma cikin yardar Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana 2 ga watan 2. To wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga account ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu. Da wannan ne muke ma Allah godiya, muna cikakken godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya tabbatar da wannan al'amari ya kuma biya buƙatar cewa wannan abu ya dawo a hannunmu.
Me kuke ganin ya kawo ɗan saɓani da aka dinga samu kafin wannan kuɗi su nuna?
To shi al'amarin rayuwa duka wanda ya santa wani jarabi ne daga Allah. Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda matukar wannan abu ba ya da wani abu illa mu yi haƙuri kamar yadda ya jaraba mu da jarabawa ta musiba kuma cikin yadda shi ya yayi mana ya kawo mana wani abu na alheri na farin ciki. Kuma muna godiya gare shi, muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo yana na a hannunmu, musamman Voice America da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Kira na biyu shine ina wa su mahukunta waɗanda abubuwa ya shafa kullun a matsayinmu na ɗan adam gajiyayyu, idan wani abu ya na gajiyawa ya same ka maimakon ka yi ta faɗa ka gane cewa Allah ya jarbe ka da wata fitina kuma ka maida al'amarinka ga Allah sai Allah ya saka maka da abubuwa. Sannan daga ƙarke ina ma shi mai girma gwamnan jihar Kaduna godiya domin mun samu cikakken labari shi irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan abu domin a samu a warware da gwamnatinsa da irin ƙoƙarin da ya yi na yadda ya ruhe ido ya turo wannan kudi domin a samu a sallame waɗannan marayu.
Yana magana akan tsohon gwamna Ramalan Yaro da gwamnatinsa a jihar Kaduna. To idan masu sauraron mu basu manta ba, mutumin da muka fara yin magana da shi akan wannan batu na kudaden iyalan marigayi ya hayaran kwana dangora shine Abdullahi Muhammad, wanda shine ma ya fara daukar waya ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana roƙon da mu bi sawun wannan batu na kudaden marayun.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Abdullahi Muhammad. To da farko muna godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa aka samu wannan gagaruman nasara, saboda yau shigar kudin nan cikin account na wannan kotu shekara biyu kenan da wata ɗaya daidai. So kuma yau Allah ya kawo mu wannan kudi sun fito, saboda haka Ubangiji wa ta'ala shi muke fara yi masa godiya da wannan nasara da ya bar cikin wannan gwagwarmaya. Sannan kuma sila hanyoyi kamar ku Boys Murya America ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu, sai dai a yi fatan Allah ya saka muku da alheri. Akwai kuma shi Ibaraman Otaro, shi ma irin gudunmu wanda ya bada, duk sauran yan uwa da suka bada gudunmuwa sakamakon wannan labari da kuka wada. Waɗanda ma ba sani ba, daga Nijar na gani ma a Facebook mutane suna addu'a Allah ya fitar mu da wannan marayu dukiyarsu. So Allah ya karbi addu'arsu da duk addu'an da jama'a suke yi, waɗanda suka shigo a bayyane da waɗanda suke a boye suka yi addu'a, to Allah ya karbi addu'arsu. Kuma yau an biya wannan haƙi na marayu, mu shine gurinmu kawai. To alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah.
Wani batu kuma da muka yi a wannan shekara mai karewa shine batun dubban miliyoyin daloli ba ma naira ba da suke salwancewa a kamfanin man fetur na Najeriya, wato NNPC. Wannan magana ta sake kunno kai ne a lokacin da shugaba Buhari ya karbi ragamar mulki, a bayan da ya bayyana cewar shi wannan kamfani na NNPC sai abin da ya ga dama ne yake samma gwamnatin Najeriya din daga kudaden man kasar da suke shiga ta hannunsa kaco kam dinsu. Mun yi wannan maganar da Malam Ahmed Yarima, wanda a yanzu ya zama dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar Misauda Dambam daga jihar Bauchi, wanda a lokacin da muka yi maganar yake mai zaman kansa bai ma shiga siyasar ba.
Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alƙaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kudin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyoyi da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kuɗaɗe kafin ma su shigo. Sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin Najeriya NNPC ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man. To tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai. Dillalai ɗin nan ba 'yan Najeriya ba ne, ba kuma a Najeriya suke ba. Ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a Najeriya ba. Illa iyaka a ƙasashen da suka shahara kamar Switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa kamar wajen dillancin man Najeriya da shi mai saya. Idan mai saya kuma ya saya man daga wajen Najeriya ko daga dillalan da suke sai da man Najeriya, ba kai tsaye zai biya Najeriya ba, sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai, sa'annan su kuma su ɗauki kamishinsu su ba wa Najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man. Ɗaya kenan. Na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a Najeriya ɗin. Dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku. Ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man, kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida. Sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi. Tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a kaiwa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki. Kuma idan aka kai man nan aka saida shi, ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba. Akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa, akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya, wanda shi kuma daga nan zai aika wa Central Bank, wato babban bankin ƙasa, adadin kuɗin da shi kuma ya samu. To a wannan tsakani ake salwantar da kuɗaɗe, saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda. Sa'annan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamishin daga cikin man da aka sayar.
Malam Abdulkarim Dayabu, shugaban rundunar adalci, ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin, domin ba yau aka fara ba.
Wa'innan abubuwa ba baƙin abubuwa ba ne. illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya babu ba a rufe na Allah. To wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haduwarsa da Allah, yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa, kuma yake ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya, har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru. Amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba. To abin da zai bada sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun fara a baya. To wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49.8 wanne ya kai a yi kasafin ƙasan nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da mun ba a shigo da kuɗin ba. To kaga idan ba dan Allah ya tabbatar cewa ina da irin nasa ba, ko waɗansu da irin suka gabata, ko da dai yawan waɗannan bai kai ba, za a yi ƙoƙarin a kashe mu raba ne. To Allah ya bashi ƙarfin imani da tsoron haɗuwarsa da Ubangiji, shi ya fito da abin nan ƙuru-ƙuru da duniya ta ci.
Wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓawa wannan shekara ta 2015 kuma sun haɗa har da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da 'yan civil defense suka yi a Sokoto, da cin zarafin da 'yan sanda a garin Ɗankan Jiba da ke jihar Katsina suka yi ma wata mace mai suna Hafsat, da abubuwan da suka biyo bayan waɗannan batutuwan. 'Yan damfaran nan da suke cewa su aljannu ne sun sake kunno kai su ma cikin wannan shekarar. To amma kuma sun gamu da gamansu a wannan karo. A kasance da mu a mako mai zuwa.
To madalla yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako.
Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust, wadda ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da miyagun hare-haren ƙunar baƙin waken nan da aka kai a jihohin Borno da Adamawa. Jaridar ta ce sama da mutane 70 ne aka yi fargabar sun mutu a hare-haren da aka kai a jihohin Borno da Adamawan. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wata kotu a ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin kisa ga wani ɗan Najeriya mai shekaru 37 saboda samunsa da laifin fataucin miyagun ƙwayoyi a can ƙasar ta Malaysia. Babban labarin jaridar People's Daily ta ambato ministan tsaron Najeriya ne Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya, yana cewa za a ɗauki 'yan bangan nan da ake kira civilian JTF a cikin aikin soja saboda rawar da suka taka wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a can arewa maso gabashin Najeriya. To amma a ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta ambato gwamnan jihar Adamawa Umar Bindo Jibrila, yana bayyana dalilin da yasa suka yi watsi da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako, suka koma ɓangaren tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako a shafinta na 27 ta yi wani dogon sharhi ne akan yadda matsalar sace-sace ta addabi al'ummomin da ke zaune a Mina fadar gwamnatin jihar Niger, al'amarin da jaridar ta ce har ta kai ga jama'a na neman ɗauki daga rundunar 'yan sandan jihar. A can cikin jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da rahoton da ke nuna cewa hukumar jin daɗin alhazan jihar Sokoto ta shirya tsaf domin fara saida kujerun aikin hajji na shekara ta 2016 a cikin watan biyu na shekarar mai zuwa. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato gwamnatin jihar Niger ne na cewa babu wani shiri na ciwo bashin naira miliyan 500 domin biyan kudaden allowance na mambobin majalisar dokokin jihar ta Niger. A ƙarshe dai da jaridar Leadership za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta da ya ambato hukumar kare haɗura ta ƙasa a Najeriya, tana cewa ƙarancin man fetur da aka samu a lokacin bukukuwan Kirsimeti ya sa an samu raguwar haɗurra da kashi 33 cikin 100 a wannan karo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Murayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum. Mai magana Tanimu daga Yauri a jihar Kebbi. Kirana ga gwamnatin jihar Kebbi da ta jihar Niger. Ya kamata su duba matsalar titin da ta ce daga Kwantagora zuwa Yauri. Hakika wannan titin ya yi mummunan lalacewa. Wanda ta kai tafiya ce kankana a wasu taɓuke sama da awa hudu baka kai ba. Muna kira ga gwamnatin jihar Niger da ta jihar Kebbi. Yo Allah da Annabi su gyara wannan titin. Na gode.
Hello, assalamu alaikum gidan rediyon America. Mai magana Rabi Kano kan wajen Kure. To yau zan tofa albarkacin baki na ne akan ainihin taron da gobe shi shugaban jami'ar Buhari zai yi da manema labarai ku ne yan jarida. To wannan gidan rediyo namu gaskiya mu fa mun ta'allaka akan ku kuma kullum muna bin ku sau da kafa. Don Allah don Annabi mu abin da muke so mu tabbatar da cewa kun sa mana gaba shine abin da ya shafi albarkar arewa gaba daya noma kiyo don Allah a taimaka mana domin don Allah don Annabi wannan ita ce hanyar da za a farfado mana da arewa a tunawa mai girma Jalal Muhammadu Buhari noma kiyo shine arewa daga Rabi Kano kan wajen Kure mazaunin Agege Isa Loja Lagos State ku huta lafiya Madina Dauda Tamu Allah
ya baki
lafiya da zama lafiya
albarkan manzon
Allah
assalamu alaikum bi'an magana kamar da zan sallu ayin gara cikin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka mu karshen wannan matsalan mai da wannan tashi a kan bamu da na Najeriya ya Allah ka mana karshen su ne magana kamar da zan sallu ayin gara cikin mu
Bala Muhammad chairman NURTW Kanduguri ra'ayina shine na ra'ayina shine akan hanyoyin nan namu a taimaka a gyara mana hanyoyin nan namu na daga Kaduna zuwa Lagos da fatan Allah zai taimaka ni da Bala Muhammad chairman of NURTW Kanduguri na local government Niger State.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da kasar Russia ta shiga kai hare-haren jiragen sama a kasar Syria a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar karuwa mai ban tsoro. Majalisar Dokokin Kasar Georgia ta tabbatar da wani tsohon babban jami'in diplomasiyyar kasar George Karasunville a matsayin Prime Minister ƙasa da mako guda. Bayan aje aikin da mutumin da ya gada yayi babu zato ba tsammani bayan shekaru biyu kawai a ofis. Wani ɗan sandan Chicago farar fata wanda ya harbe wani yaro bakar fata sau 16 ya ki ansa cewa ya aikata kisa yayin da shi kuma magajin garin Chicago Ram Manuel ya katse hutunsa sanadiyar kashe-kashe har sau biyu da ɗan sandan suka yi.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can zuwa da rana kamar yadda muka saba ku ji mu da wani sabon shiri har da shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi da ya taya ni gabatar da shirin da Malama Julie da ta haɗa shiri da Bada Umarni da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Alheri ke muku fata alheri ku kwanan lafiya mu dai mu kwanan lafiya zan ce. Su kuma su wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.